Magagujerar taron wato shugaban kasan Ghana Nana Addo Dankwa Akufo-Addo ya bayyana cewa wannan taron zai ci gaba da maida hankali gurin rikicin siyasa a yankin Afirka ta Yamma tare da juye-juyen mulki tun shekarar 2020.
This meeting will continue to focus on the political instability in our region with the resurgence of coup d'etat since August 2020.
Yace muna da kyakkyawan zaton za iya kawo ƙarshen matsalolin. Burinmu shine mu samar da hanyoyin maida kasashen da ke fama da juye-juyen mulki komawa ta farkin demokrasiyya. Diya wannan ya taimaka ma kasashen su iya magance matsalolin tsaro da dai tsaura kalubale da suke ci gaba da fuskanta.
This will allow them to deal better with the security and humanitarian challenges they're facing.
Bayan tafka muhawara a tsakanin su, shugabannin kasashen sun kasa cimma matsaya akan matakin da ya dace da a dauka akan kasar Mali, wadda take gabatar da shirin mika mulki ga fararen hula da kuma kasa hudda da kungiyar G5 Sahel dake yaki da ta'addanci. Na tuntubi Malam Adib Sani mai sharhi bisa harkan tsaron ciki da wajen Ghana, a inda yake cewa kungiyar ECOWAS fata nuna gaza iya aiki.
Sun fail to address fundamental issues. Muna da wasu damuwa dake cut across West African sub-region duka, batun matasan da basu da aiki, batun abuse of authority, the power, because wasu shugaban kasani suna yi kaman su yan democrat ni, wato they are democratically elected amma halin da suke ciki bai gwada kaman su democrats bane. Suna abuse right, kuma ba su iya su provide mamutanin su fundamentals in da ya kamata, because aikin kowane government ne su ensure kaman mutanen sa sun yi safe. Amma an ka duba Mali, batun yan asawa dinga, Burkina Faso, batun Al-Qaeda and ISIS affiliated groups din da ke cause serious insecurities daga wajen tukunna Guinea, kuma suna da insecurity issues so. Da wannan duka ba mu iya mun address din shi especially ta human security, wato tsaron da ya yi pertinent to mutum, batun aiki, batun kudi, batun lafiya, batun protection of environment da ababai da gaskiya dai wanga issue ya continue muna.
Sai dai kuwa takunkuman da anka kaka bawa kasashen na tasiri akan tattalin arzikin su da ma yankin Afirka ta Yamma, inji Imran Hashiru Dikeni, daya daga cikin masana tattalin arziki a kasar Ghana.
Kai da muke sarrafawa fi yawan lokaci bai isa mu Korea. Ina daga cikin dalili da yasa muke shigowa kaya daga kasashen waje. Sai masu bukatun kayan na da yawa, sai ga abin da zai hafku shine a kara mu kayan farashi. Zai kara increment in prices kenan. Wato in price ne ya karu, abin da ke kawo inflation kenan. Isa za mu fuskanci inflation cikin wayannan kasashe. Sannan kuma gibi da suke tsakanin talaka da mai kudi zai kara fadada. Amma yanzu haka talaka ba zai samu iko si kamar yadda mai kudi zai si ba.
Sai dai kuwa rahoton da Majalisar Dukkin Duniya ta gabatar a baya-bayan nan ya ce takunkuman da anka dora akan wasu kasashen yammacin Afirka na daga cikin abubuwan da sun ka janyo kuncin rayuwa a yankin, musamman ga waɗanda hannaye su ba su kai baya ba. Hamza Adam, muryar Amurka, Kumasi, Ghana.